kai ashe wai dama ka kai waya ka kai ashe wai dama ka kai
kai ka kai ka kai ka kai ka kai ka kai
wai ka kai
kai ka kai ka kai ka kai ka ashe ka kai
nake bani da kiss a tamfa da bandeles karfa ne kai in ka kalle ni les
kai ko an saba samu sai an jure ko bai sanani wata wahala sai ta kai
na biya kwadai wai dama haka akai hakun riga ra'ayi kuna ta nema na kaka akai
da dun meza sai kana da kudin suya in ba ka rabu ko ka kai gun sai ka juya
atasa ban farawa in basa wasu na so na wasu na ki na kannan wasu kuma duk sun kasa
wai ka kai
she
wai dama ka kai wai ka kai
she
wai dama ka kai
kai ka kai ka kai ka kai ka kai ka kai
wai ka kai
kai ka kai ka kai ka kai ka kai ka kai
India an fika ja karsha hudu dole kowa ya ja ga abun nan zahiri babu ja an kore ka da hujja baba karka ja muna bin rayuwar da step da step yo uba gobe mu hauna pep ba ma su shirya ba sun sare tun daga line
no na yaki ya kare ina gumi na dole umore inde ba kai ba aka ce kai mutumi na ga kore
original laboki bai mun garaje lantarki banda lokacin shiriri takara zo mun da tafki ba aka sa ni dauka idan ba na san ina zani wa ma zai tsaye da ni mai laya a kiyayi zamani
wai ka kai
she
wai dama ka kai wai ka kai
she
wai dama ka kai